الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan sabon darasi ne kamar yadda muka zaba bayan mun sauke wannan littafi na ahlari muka ce mu dawo babu sahau din a maimaita shi sannan kuma ayi recording saboda wayanda suke ne su amfana da shi yau zamu fara babu sahau sannan kuma darasi na farko insha Allah ko ne darasi ba mu sauke wuce minti 15 na'am a karanta mana بسم الله الرحمن الرحيم بابي da yake mana magana a cikin rafkanwa babun fisahwi babun da yake magana a cikin rafkanwa rafkanwa a sallah ake nufi idan mutun ya samu rafkanwa na'am na'am sujadan sahwi a sallah wa sujudu sahwi fi salati sunnatun yin sujadin rafkanwa a sallah sunna ne wasu suna cewa sunnatun muakkada sunna ce mai karfi sunnatun muakkada wasu suna cewa mai karfi wasu ma suna cewa wajiba ce a wani guri a mazhaban an bambance tsakanin wanda yayi rafkanwan ayyuka ko wanda yayi rafkanwan zantuka idan aqwal ne aka ce sunna idan kuma ayyuka ne wannan sai a ce sunnatul muakkada ko kuma wajibi ne saboda haka sujjadan rafkanwa in ta kama ka a sallah sunna ce mai karfi kai wannan sujjada ne na'am bani ce mana to kafin mu je falin nuqsani idan mutum rage yayi idan mutum yayi rage falin nuqsani ayi min sunanis salati muakkada idan mutum ya rage sunna falin nuqsani idan mutum ya rage sai aka ce me zai sujjada guda biyu qabla sala na'am bayan ya cika tahiyya guda biyu yawa zai kara tahiyya guda biyu zai kara wata tahiyya daban to nan gurin falin nuqsani idan mutum yayi rage sajdatani kafin sallah zai sujjada guda biyu kafin sallama ma'ana mutum sai ya rike yanzu ana ba shi ka'idodi na sujudus sahwi duk inda ka duba sallar ka ga rage kai to ka san sujjadar ka ba a dai kabli za ka yi kafin kai sallama za ka yi ba da tabamit tashahhudaini bayan ka cika tahiyya guda biyu in sallanka mai tahiyya biyu ne wani sallan azhar da sallan la'asar ko da sallan magarba ka yi tahiyyan farko ka yi ta biyu to za ka yi tahiyya kuma ta daban a sujudul qabli inda al-malikiyya yazidu ba'dahuma tashahhudan akhar za ka sake wata tahiyya ta daban in ka yi rage kenan ko waziyadatu in kuma ƙari kai sajadatani ba'da salam shi kuma zaka yi sujjada biyu bayan kai sallama sai ka rike sujudu sahwi ana aiki da kwakwalwa ne abu yana faruwa a sallar ka sai ka tuna rage kai ko ƙari kai rage ne to zaka yi qabli qabla salam kafin kai sallama a'a yanzu na ƙara kaza zaka yi sujjada ba'adi yatashahhadu ba'dahuma ko to kafin mu je wajen yatashahhadu ba'dahuma kafin mu je gurin manyan gurare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujudu sahwi gurare guda biyar ne ko kuma guda hudu dayan mai ba mu ka'ida da bakin sa mai albarka sallallahu alaihi wasallam guri na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama a raka'a biyu da ya raka'a biyu sai ya manta sai ya sallama sai aka tunatar da shi aka dawo aka cika ta sallan aka yi sujjada ba'adi sannan akwai lokacin da kuma ya bar tahiyya ya bar zaman tahiyya da tahiyyan gaba ɗaya tarkar tashahhud kawai ya miƙe ngana ragi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai sujjada qabli akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sallama a rak'a ta uku kunga an yi ragi kuma an yi kari afwan an yi ragi dai an yi kari afwan kai an yi kari a ciki tunda an yi sujjada an yi sallama a rak'a ta uku an yi karin ita wannan sallama din sanne ya tashi ya kawo cikato manna annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujjada ba'adi sallallahu alaihi wasallam sanan samu yayi sallar rak'a biyar shi ma kun ga kari ne yayi ba'adi to sai kuma ya ba mu ka'ida na shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shakka a sallah bai sani ba shin rak'a uku kai rak'a hudu kai rak'a biyu kai kana shakka to ka dauki mafi karancin in kana shakka rak'ar ka ta rak'a uku kai ko hudu to ka dauki uku in kana shakka rak'a biyu kai ko uku ka dauki biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma mutun ya sujjada ba'adi wannan sune gurare guda biyar wannan sune gurare biyar to kenan abin da yake sa ayi sujudus sahwi a sallah abu uku ne abin da zai sa mutun yayi sujjada na rafkanwa a sallah abu ne guda uku ko kai ragi in kai ragi zaka yi kabli ko kai kari in kai kari zaka yi ba'adi ko shakka ta same ka a sallah in kai shakka zaka yi ba'adi zaka yi kara guda daya idan shak idan ragi da kari suka hadu maka waje guda fa za a dauki bangaren me bangaren ragi sai kai kabli duka dai sune gurare guda uku na sai malam yace mi zaka yi tahiyya bayan su yawa zaka yi tahiyya bayan su bana wanda ya kabli ta kama shi ko ba'adi ta kama shi zaka yi tahiyya bayan lokacin yin kablin ko kuma lokacin yin ba'adi amma magana mafi inganci mashhurai shine ana yin tahiyyan ne a sujud ba'adi banda sujudul qabl wanda kuma yafi shahara gaba da duk ma in baka yi su baka da matsala in baka yi tahiyyan ba kawai kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kawai kace assalamu alaikum kawai ka wuce na'am to yanzu an fara karanta maka su wa man naqasa wa man naqasa wa zada wanda yayi ragi ya samu ragi a sallan sa kuma ya samu kari ehe zai sujjada qabla salam abi sa mashhuri domin kaida tana fada idza istama'a naqsun ma'a ziyada sajjada lahumma qabla salam in an samu ragi da kari to za a yi sujjada qabla salam na wanda ya manta sujjada ta qabli har yayi sallama wa man nasiya sujud al qabliya wanda ya manta sujjada ta qabli hatta sallama har sai bayan yayi sallama sajada in kana qariban to sai sujjada din idan kusa ne lokaci din sujudar qabli kenan fa sujudar qabli sai ya sujjada in lokacin kusa ne kamar mutun yayi sujudan qabli ta kama shi sai ya sallama sai ya fara tasbihi Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya jalalul ikram yana ci gaba da tasbihin sa har ya kusan gamawa ko har ya gama ma yana shirin zai tashi sai tuna ai bai ai qabli ne ta kama shi kuma gashi har ya mata sallama to sajada in kana qariban sai yayi sujjada idan lokacin kusa ne wa in tala amma idan da lokacin yayi tsawo koda yana cikin masallacin ne ya kama wasu abubuwan sa a cikin masallacin an ci gaba da wasu harka ko ya kama karatun qur'ani yayi wajen izu bakwai kaga ai lokacin yayi tsawo aw kharaja min al masjidi ko kuma ma har ma ya fita ya bar masallaci din to batala sujudu wannan sujudan ta bace wannan sujudin ta bace. Na'am. Na'am, gaban fa. To sallar ma ta bace in kana an salati sunani wa akthar. In dai abin da ya rage yafi sunna guda biyu ko fiye da biyu. Hai sai ya fi abin nan salatu sunan sunnoni guda uku ne au akthara ko fiye da uku. Wa illa fala tabtulu salatu, amma in bai kai sunna uku ba to wannan sallar bata baci ba sallarsa ta yi insha Allah ta'ala. Na wanda kuma yamanta sujjada ba'adi to yayi wannan sujjadan koda bayan shekara guda ne, koda bayan shekara ya tuna sujudul ba'adi ita bata expire, bata expiring, kawai zai tashi yayi ta ne. Kenan wanda ya bar sujudul ba'adi fa innahu yajidu mata zakarahu walau ba'da amin. Mun gane ko? Yawwa. Wasu malaman malikiya suna cewa walau ba'da shaharin, koda bayan wata ɗaya ne, amma dai walau ba'da amin din shine ya fi shahara. Na. To, nan gurin kafin mu tattauna kan wa man naqasa fariratan, wanda ya bar farilla, akwai ɗan introduction da shi ma nake so na ƙara kafin mu shiga bayani. Sujudu sahu, a abinda ake yin sujudu sahu sun kasu kashi uku. Ko kuma magana da muke a me za a yi wa sujudu sahu sun kasu kashi uku. Akwai kashi na farko kwata-kwata don ka bar su ba a masu sujjada, shi ne wanda ya bar mustahabbi, ko kuma wanda ya bar sunna ba mai ƙarfi ba da bata fi ɗaya ba. Gani? Kamar wanda ya bar faɗin tasbihi a cikin sujjada, tasbihi a cikin ruku'i, kamar wanda ya bar al-qunuti a masabar malikiya, wa'annan mustahabbai ne ba a musu sujjada. Sai ɓangare na biyu, shi kuma sujjada ba ta gyara shi sai ka biya shi, shi ne wanda ya bar farilla ko ya bar wani rukuni. Wani abun ma in ka bar shi sallar ma ba ta yi ba, kamar wanda ya ban kabbaran farko, kabbarar buɗe sallah, kabbaran harma Allahu akbar dinnan, sai da gama sallah sai ka tuna ai baka yi kabbaran farko ba, sallan ba ta yi ba, sai ka saki. Ko kuma mutum ya bar ruku'i, ka bar ruku'i ba za ka biya shi da sujjada ba, shi sai ka biya ruku'i, sannan kuma taɓa shi da ka yi a wannan lokacin da baka yi a time ɗin da ake yinsa ba, sannan ka yi sujjadan jirkita lokacinsa da ka yi. Kamar mutum ya bar sujjada, dole sai ka biya ta, ba za ka ce tun na bar sujjada guda ɗaya shi kenan a ƙarshen sallah ai na yi ragi ne, bari in yi ƙabli, a'a sai ka biya ta. A ina ne ake yin sujjada, sujjadan sahwi me take iya biya, shine in an taɓa sunna. Saboda mun ce sujudu sahwi as sunna ce mai ƙarfi, to sunna ta kai ƙarfinta ya kai ta gyara farilla, to farilla sai an biya ne, to kenan sunna sunna take gyarawa. Shi yasa aka ce mata sunna ce muakkada. In ka bar sunnoni ne shine za ka yi sujjada sahwi, sunna ta gyara sunna, sunnan ta zama cikatoce ta waccan sunnan da ka bari. Amma farilla ta kubuce maka, ka ɗauko sujudu sahwi da muka ce sunna ne, ka ce za ta gyara farilla, ba za ta gyaru ba. Ko kuma mustahabbi da bai kai sunna ba, ka zo ka ce za ka yi mata sujjada, shi kuma ka ƙara sunna da gangan, sallar ka ta ɓaci. Allah sa karatun ya fito. To mu je nan gaba, in za mu fara bayanan farillan da ba za a musu sujjada ba sai ka biya su. Na. Duk wanda ya tauye wata farilla a sallah, ai sujjada baya biyanta, baya wadatarwa, sai ka biya ta, sai ka biya wannan farillan da ta kubuce maka ɗin. Na, wanda za mu same su a karatu a gaba, dalla-dalla. Na, amma wanda ya tauye mustahabbi, shi kuma babu sujjadan komai a gare shi. Na, sujjadan ƙabli ba a yin ta, fa akthara, sai dai illa litarki sunnatai, sai ga wanda ya bar sunna guda biyu, fa akthara ko fiye da biyu. in ka bar sunna biyu ko fiye da biyu shine ake sujjada to da ka farilla ba a yin sujjada sai dai ka biya ta ka duba kuma me kai mustahabbi ba a sujjada ma akan sa kwata kwata sunna ne ake sujjada shi ma sai ta kai biyu ko fiye da biyu Allah ya mana jagoranci ina ga zamu dakata anan minti 15 din da muka fada ya cika zamu sake karantawa la yakunu sujudul qabli a darasi na gaba insha Allah ta'ala subhanakallahumma hamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk